Da 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 Ezri meim Hashem Oisei shamayim v'oretz
Esoenai eleorim Meyayin yovo Ezri
Limah.